Universal Media.
Make it out daba, make it out kishi, make it out sumasaka ni mukris. You see, fight with you, ni masuaka. Munarera, hallelujah. Ashe chiki suchi mudu, baki kirim.
So,
gashi munku megida, muni masu chacham baki. Nyang, 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 nyang. Halmuna kaiju na mukotu.
Wadam su kirista, wadam su masubi. Wadan su kirista
sun
zama
customers na
lambasu da ya fewa
sun zama customers na lauyoyi
abun kai to
sun zama customers na lauyoyi
hey yaro mai amfani da lokacin sa ne farmer tina on this one nice one o ka party jam je ga muna a wata pepe
same party beats
customers na lauyoyi customers na lauyoyi
customers na lauyoyi ayya wannan su masu bi sun zama customers na lauyoyi
kauna mutane ta yi sanye krista ba mu da kauna baba ka zama member a court lauyoyi duka sun waye ka
customers na lauyoyi ayya wannan su masu bi sun zama customers na lauyoyi
kai fada da makwabcin ka kotu fada da abokin ka kotu fada da matar ka kotu ka zama mai zakka kotu
customers na lauyoyi ayya
ina kaunar da Yesu ya bar mana tun farko gashi mun bar kauna mun dauke kishi a rayuwa pastoci na wa'azi da yaji rana ba fasawa mun sani dokokin Allah kauna ita ce babba idan dan uwanka yayi maka laifi ku zauna ku sasanta mun sani zuwan kotu ba shike kawo salama ba littafin Kolosiyawa sura 3 ayan 12 ta ce saboda haka sai mu dauki halin tausayi da kirki da tawali'u da salihanci da hakuri a rayuwa har idan mu zababbu ne na Allah dole ne mu yafe don hakuri da harce dole ne su saba wa juna mu nuna wa juna kauna mu daina gaba da juna customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
kauna mutane ta yi sanye krista ba mu da kauna baba ka zama member a court lauyoyi duka sun waye ka
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
kai fada da makwabcin ka kotu fada da abokin ka kotu fada da matar ka kotu ka zama mai zakka kotu
customers na lauyoyi
da juna me yasa muke kishi da juna me yasa muke tozarta juna me yasa muke fada da juna a coci daya muke haduwa ko wani ladi muna aduwa bible daya muke karantawa pasto daya ke mana koyaswa da zaran mun tashi da safe zaka ji zage zage a angwa membobi ecclesia daya suke cacin baki da juna me makon su je gun pasto amma zaka ga sun tafi hutu har su je shiriya gun alkali alkalin ma ba alhumi littafin korintiya wata fari sura shi ta gargade mu kar mu kai karar junan mu a gun mutane marasa sarki amma mun doki halin bulatus muna forward babu about him mu ne kullum hanyar kotu muna kai juna furfuku a bayan uwa na masu bi mu san duniya fa ba namu ba mu daina wulakanta juna mu nuna wa junan mu kauna mu yi rayuwar da ya dace a ce da mu yayan Allah domin kauna ita ce babba cikin dokokin Allah mu daina rike juna a zuciya mu yi kauna da zaman lafiya mu hada kanmu cikin iglesia mu bar gaba mu bar jayayya mu hada kanmu duka gaba daya cikin komai mu dinga gaskiya mu sani mu ne hasken duniya sai mu tashi mu hasaka boyina
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
kauna mutane ta yi sanye krista ba mu da kauna baba ka zama member a court lauyoyi duka sun waye ka
customers na lauyoyi ayya wadansu masu bi sun zama customers na lauyoyi
kai fada da makwabci saka bodu
customers na lawyoyi ya ya wadansu masu bi sun zama customers na lawyoyi
same party beat
yaushe ne masu bi
yaushe ne za mu dina fada da juna
yaushe ne ayya yaushe ne krista
yaushe ne za mu dina fada da juna a cikin mu ne masu waka hallelujah gidan sai cancan baki
a gida sai cacan baki
yaushe ne za mu daina fada da juna
mu daina kishi gaba da junan mu duniyan nan ba namu ba mu dage mu yi aikin da Allah ya ba mu
mu daina kishi gaba
da fatan da an fahimta ai
jamje gabadi sama 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 irin wannan kidan ne ake ce da shi na sama yaro mai amfani da lokacin sa ne fa
mu daina kishi gaba da juna duniya mu dage mu yi aikin da Allah ya ba mu
sai party beat
wadansu kirista wadansu masu bi wadansu kirista
sun zama customers na lauyoyi